Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Shirin Duniyar Amurka wannan makon zai ci gaba da tattaunawa ne da mai fashin baki kan harkar siyasar Amurka duk da Nasir Damowa dan asalin Najeriya mazaunin Amurka. Inda makon da ya gabata muka zanta kan tuhumar tsohon shugaban Amurka Donald Trump da wasu batutuwa da suka shafi masu neman tikitin jam'iyyar Republican a zaben 2024 da ke zuwa. A wannan makon za mu dora daga inda muka tsaya, sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalu. Kamar da wasunku suka ji a farkon shirin, muna tattaunawa ne da Dr. Nasir Damowa, dan asalin Najeriya mazaunin Amurka, wanda ke fashin baki kan siyasar Amurka, inda za mu dora da wannan tambaya ta gaba. To Dr., kwanakin baya mun dauko tattaunawa kan batun shari'ar Trump. Kuma sai muka ga ana bayyana cewa za a tuhume shi da duk da cewa suna adawa da shi wajen neman tikitin takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Republican, irin su tsohon gwamnan jihar New Jersey Chris Christie da tsohon mataimakinsa shi Trump kenan, wato Mike Pence, da sauran gaggan yan jam'iyyar. Amma sai na ganin da sun dinke suka haɗe wuri guda suna goya mai baya, suna cewa ana mai bita da kullun siyasa ne da aka wato fara tuhumar Trump kan wannan abu da ake zargin ya aikata. Kamar hakan ne yake nunawa ga su yan jam'iyyar ta Republican.
To abinda kawai mutum zai fahimta a nan shi ne, wato idan ka diba polling da ake yi na ainihin yan Republicans, wasu cikin wa'annan da suka fito suka fi so, a ga yan takarar sun kai kamar su tara. To ko polling wanda ya yi ƙasa-ƙasa ya nuna cewa Trump yana da kashi 50 cikin 100 na ainihin yan Republican Party wanda ke son ke da ra'ayin shi. So kowane su abinda aka lura shi ne yana gudun ko da a ce kila wani abu ya faru Trump din bai tsaya ba, suna son to ainihin ƙuri'un waɗannan mutanen nashi. To shi yasa kowane suka ga duk da yake kamin a yi wannan abin nan gurfanar da shi gaban kotu da aka yi, kamin wannan lokacin zaka ga cewa duk da gwamnan Florida yana dan sukate ga abunan ga jaridu da kuma abunan na yaɗa labarai kamar su radio da TV, duk inda ya samu dama yana sukate. Amma wani abin na fara akwai su suka dawo kuma maimakon duk da yake abokin adawa su ne na wannan primary skin, sai suka dawo suna goyon bayan shi. To wannan abu ba wani abu ne kawai, suna tsoron fushin ainihin waɗannan masu goyon bayan shi Trump ɗin har yanzu. Shi yasa kaga suna wannan abin nan.
Suna takatsantsan kenan dai.
Suna takatsantsan kwarai.
To masu fushin baki da dama a nan Amurka na hangen cewa wannan shari'a kusan tana ƙara wa Trump farin jini ne. Kai ma ka amince da haka ko aka san haka?
To suna su ainihin masu goyon bayan shi ɗin. Ka san ai masu zaɓe a ƙasar ci ne, duka ƙasar ci ke zaɓe, amma kamin ka fito zaɓe dole sai ka ci primary. To su ainihin base ɗin, ban san da ce musu da Hausa ba, base Republican base na abin na party ɗin na Republican,
wato tushen magoya bayan ita jam'iyyar.
Na'am. To sun yi son kashi a kowane lokacin da aka yi wani ƙirga kusan kashi 80 da wani abu yake da. To daga bayan nan ne da wasu suka fito dan rage, amma dai har yanzu kaga an ce cikin mutum tara mutum ɗaya yana da kashi 50 cikin 100, ai kaga sauran kaɗan kaɗan kawai za su rarraba. So gudun hushin nan nasu har ga Republican Party har yanzu na farin jini. Amma idan aka yi ko yanzu nan duk da yake in ka lura Joe Biden polling nashi shi kuma na yadda mutanen Amurka ke son shi yana wajen kashi 42-43 haka cikin 100 na 'yan Amerika ke goyon bayan shi wannan shugaba Biden. To amma duk da haka nan in yanzu shi Trump ne ya tsaya takara zaka ga cewa Biden ya ci shi farin jini saboda shi Trump wadanda masu son shi ɗan Republican Party ne sannan su ainihin ɗan Republican Party ɗan akwatanta su da sauran masu jefa ƙura kamar Democrats da kuma Independents so su ba su ci kashi 33 ba cikin 100
to Dr. zamu dawo kan maganar Joe Biden na ka taɓa batun shi amma ya zuwa yanzu cikin masu neman tikitin jam'iyyar Republican wani ne a cikin su da suka fito yanzu kake ganin zai zama babban barazana ga Trump wajen neman tikitin jam'iyyar
kanu ayi wannan wannan gurfan da shi aka yi ga kotu gwamnatin Florida shine kan gaba wajen duk da shi Trump din ya dan cewa shine barazana ga shi to an kalu ake suka kuwa yan bashi ba shi ainihin Trump din duk sauran ma da aka ce wannan Scott na South Carolina ya fito shi ma dai mun takara a ce yana mai fatan alheri haka ita ma wannan Nikki Haley ta fito ai shi ma ita ma abin da yake ce mata kenan amma wannan yana fitowa to kamar ma ya fito ki suka shi shi wannan ainihin gwamnan Florida wato Ron DeSantis kenan
Dr. Nasir Damowa kenan ɗan Najeriya mazaunin Amurka da ke tashin baki kan siyasar Amurka idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ɗora daga inda muka tsaya yanzu kan a madadin shi bakon namu da kuma Julie Lazarus Gershon ta haɗa shirin ni Mahmud Lalo nake cewa a huta lafiya